The Hunt offices ensure that all commands, all CP commands, must address this issue of illegal deployment of our police special unit and the police mobile force, the DIGP.
So, Feta General ne ƴan sandan Najeriya kenan, Alhaji Ibrahim Idris ke baiwa kwamishinonin ƴan sandan kasar umarni. Yace dole ne daukacin kwamishinonin ƴan sandan Najeriya su tabbatar sun jajjanye ƴan sandan nan da ake turawa ba bisa ka'ida ba, don kare lafiyar irin jami'an nan da ake kira manyan mutane. Ina son ku bi diddigin duk jami'anmu da aka tuttura, kuma tabbatar an jajjanye su. Kana sanar da mu a nan hedkwatar ƴan sanda ta ƙasa daga yanzu zuwa ƙarshen wannan wata. Muna son mu zama muke da cikakken iko da kuma ta cewa akan dukkan yadda ake amfani da jami'anmu a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan.
We are going to have an absolute control on the usage of our policemen that we attach VIPs all over the country.
Malam Shaibu Mungadi wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya.
Aka ga matar gwamna ko matar sanata da ƴaƴan shi za su je kasuwa, amma da ƴan sanda suna ɗauka musu jikuna. Za ka ga gonakin manyan ma'aikata an kai ƴan sanda suna tsaro da gidajensu, an ƙyale su talakawa, duk abin da zai ci su ya ci su. ƴan sanda dai an sani a Najeriya sai yawan su yayi kaɗan, to kuma cikin ƙarancin da ake da shi kuma ana tara su gidajen manyan mutane ana ƙyale talakawa ba a yi masu aiki. Ni na gani a wata jiha wani ɗan sanda da na sani yau shekara fiye da 10 yana gidan gona, ba a taɓa canza shi ba. Kaga irin waɗannan ba za su ma san yadda ake aikin ƴan sanda ba. Saboda haka wannan umarni da shi Inspector General na ƴan sanda ya bada yana cikin manya-manyan ayyuka na alheri da zai yi ma wannan ƙasa idan bi wannan umarni. Abin da muke jin tsoro ƴan ƙasa shine da yawa ana bada wannan umarnin amma sai abin sai gaba-gaba yake. Kwanaki aka yi wani hadarin mota, aka sami wasu ƴan sanda masu bindigogi mobile sun fito su hudu suka yi ma mai motan nan ɗaya mugun duka, akan sun bi hannun da ba nasu ba, sun je sun ci karo da shi bai tsaya ba. Aka bincika aka sami kanan wani wai ɗan uwan wani gona ne ko kanan wani gona ne suke rakawa yana sauri zai je filin jirgin sama, so ana so a sa ya makara. Kaga irin wannan talaka ne aka yi ma duka a kan kanan gona ba ma gonan ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.